Manchester City ta lallasa Swansea City da ƙwallo hudu da nema a wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 17 wanda ake masa lakabi da wasan tsakiyar mako. Wannan nasara da Manchester City ta samu ya bata damar kafa tarihi a gasar ta Premier inda ta jera wasanni 15 ba tare da an shata ba. Newcastle kuwa ta sha kashi a hannun Everton ne da ƙwallo ɗaya da babu, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton ita ma ba ta yi daɗi ba, inda Leicester City ta bi ta har gida ta lallasa ta ƙwallo 4-1. Liverpool a gida sun yi can jaras babu ci tsakaninsu da West Bromwich. West Ham kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Manchester United ta samu nasara akan Bournemouth da ƙwallo ɗaya mai ban haushi, dan wasan ta nan Lukaku sai ya jefa ƙwallo a raga. Tottenham ta doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton & Hove da ƙwallo biyu da nema, sai Manchester City a yanzu take jan ragaman da maki 49. Manchester United kuwa take mataki na biyu da maki 38, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea tana mataki na uku da maki 31. A Bundesliga na ƙasar Jamus kuwa, inda aka fafata a wasan mako na 16, a jiya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim ta doke Stuttgart da ƙwallo ɗaya da babu. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta doke kungiyar ƙwallon ƙafa ta Köln da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Schalke 04 a gida ta lallasa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Augsburg da ƙwallo 3-2. Bayer Leverkusen ta samu nasara akan Werder Bremen da ƙwallo ɗaya da babu. A yanzu haka dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich take jan ragaman da maki 38, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Schalke 04 a mataki na biyu da maki 29. Leipzig tana mataki na uku a teburin na ƙasar Jamus da maki 28. A ɓangaren saye da sayarwa wasan ƙwallon ƙafa ta duniya kuwa, wakilin mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United David De Gea ya ce shi ya kawo koma baya akan batun sa yan dan wasan zuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. George Mendes, wanda shine wakilin dan wasan Cristiano Ronaldo, ya ce yin hakan ya zama masa dole saboda ya sayarwa kungiyar sa Real Madrid Cristiano Ronaldo, amma dan wasan a yanzu haka baya jin dadin zama a kungiyar ta Real Madrid. David De Gea, wanda yanzu taurasa yake haskawa a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, a yanzu haka ya kama wasanni 12 kenan ba tare da an shashi wata ƙwallo ba, wacce ake mata taken clean sheet a turance, a gasa daban-daban da ya kama wa kungiyar ta Manchester United. A shekara ta 2015 ne dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid din ta yi yunkurin ɗaukar ɗan wasan don ya koma kungiyar ta, amma abin ya ci tura. Yanzu haka dai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid din ta raba hannu ne wajen neman mai tsaron raga wanda take fama da matsalar sa, inda ta lissafa jerin su guda uku da David De Gea na Manchester United, sai kefa na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao da ke Spain din, da kuma mai tsaron raga na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Courtius. A yanzu haka dai kungiyar tana buƙatar kafin a rufe abu tana buƙatar a watan Janairu ta ɗauko ɗaya daga ciki domin taimaka mata a kungiyar. Iya abin da ya sa kenan a labarin wasannin daga nan dan da limbiyoyi, huta lafiya.